Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. Na yau ranar Juma'a 22 ga watan Agusta na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya amince ya zama dan takarar jam'iyyar Democrat a babban zaben da za a buga a watan Nuwamba. Haji Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci shawarar sake neman zabansa zuwa garin Old Forge na jihar Pennsylvania, garin da nisansa bai kai kilomita 9 zuwa mahaifar Joe Biden ba. Shugaban yan adawar Russia Alexei Navalny yana cikin mawuyacin hali a asibitin Siberia bayan ya kamu da rashin lafiya a cikin jirgi daga abin da mai magana da yawunsa ta ce yayi kama da an sanya masa guba ne da gangan.
Kanin labarai kenan aka saurara. A daren jiya Alhamis ne a nan Amurka, Joe Biden ya karɓi goren gayyatar jam'iyyar Democrat a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa.
I'm a proud Democrat and I'll be proud to carry the banner of our party into the general election. So it's with great honor and humility I accept this nomination for president of the United States of America.
A can yankin tafkin Chadu kuwa rundunar haɗin gwiwa ce ta afka wa ƙungiyar 'yan ta'adda.
Sojojin rundunar na MNJCF na runduna ta uku daga ɓangaren Najeriya sun farma waɗannan gungun mayaƙa na ISWAP ne, yayin da mayaƙan na ISWAP suka antiya zuwa sashen Kamaru.
Haka kuma za a ji matakin da ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya ta ce ta ɗauka game da wakilin muryar Amurka na bogi da aka samu. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Bayan shafa kusan rabin karni a fagen siyasa Amurka a jihar Alhamis da daddare, Joe Biden ya amince da ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa Amurka a zaben uku ga watan Nuwamba. Ya gaya Amurka lokaci yayi da za a kawar da shugaban ƙasa Donald Trump bayan ya yi wa'adi ɗaya a fadar White House.
I'm a proud Democrat and I'll be proud to carry the banner of our party into the general election.
Na alfahari da zama ɗan jam'iyyar Democrat, kuma ina alfahari in jagoranci jam'iyyar zuwa babban zaben ƙasa. Kana wannan wata babbar girmamawa ce. Na amince da na yi wannan takara ta shugaban ƙasar Amurka. Yayin da zan kasance ɗan takarar jam'iyyar Democrat, zan kasance shugaban Amurka baki ɗaya. Zan yi aiki tukuru ga waɗanda ba su zaɓe ni ba, kamar yadda zan yi ga waɗanda suka zaɓe ni. Idan muka haɗa hannu za mu ga bayan wannan mummunan lokaci, a cewar Biden, yayin da Amurka take fuskantar matsalar barkewar annobar coronavirus, kana miliyoyin ma'aikatan Amurka suka rasa ayyukansu. Jawabin na Biden da yayi daga ɗakin taro na garin Wilmington na jihar Delaware ya zo ne a rana ta hudu kuma dare na ƙarshe na babban taron jam'iyyar Democrat, da ya haɗa da jawabai da aka naɗa ta kafar bidiyo da kuma waɗanda aka gabatar kai tsaye da suke yaba wa Biden da kuma caccakar shugabancin Trump na shekara uku da rabi. Trump da 'yan Republican za su mai da martani a taronsu na ƙasa na kwanaki huɗu da za a fara a ranar Litinin. Amma Trump a ziyarar da ya kai jiya Alhamis zuwa Old Forge a jihar Pennsylvania a sakaranto da Biden ya taso hasashen hare-hare daga 'yan Republican. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci tawagar sake neman zabansa zuwa garin Old Forge na jihar Pennsylvania, garin da nisan shi bai kai kilomita 9 zuwa mahaifar Joe Biden ba. Sa'o'i kafin Biden a hukumance ya amince ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat. Ziyarar ta Trump zuwa jihar da ake fafatawa ta zo ne a daidai lokacin da ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a ya nuna a baya-bayan nan yana bayan Biden. Trump yana ta gudanar da yakin neman zaɓe a jihohi da dama da za a fafata sosai, da kuma gudanar da tarukan manema labarai a cikin makon da ake ta maganar Biden a fagen siyasa wanda ya je. 'Yan Republican suna shirin gudanar da babban taronsu na ƙasa ta kafar bidiyo a mako mai zuwa da za a fara a ranar Litinin, da za a kammala da jawabin amincewar sake takarar shugaban ƙasa da Trump zai yi a fadar White House a ranar 27 ga watan Agusta. Trump ya lashe jihar Pennsylvania a 2016 da ƙasa da kashi 1 cikin 100 ko ƙuri'u 44,000. A jiya Alhamis aka kama tsohon mai bawa shugaba Donald Trump shawara Stephen Bannon da wasu makusantansa uku a kan tuhume-tuhumen damfarar mutane dubban daloli da waɗansu suka ba da gudunmuwa don gina wani ɓangaren katanga a kan iyakar Mexico da Amurka, bisa ga cewar ma'aikatar shari'ar Amurka. Bani wanda shine shugaban yakin neman zaben Trump na shugaban kasa na 2016 kana daga bisani ya zama babban mai bada shawara a fadar White House tare da Brian Colpert, Andrew Badolato da Timothy Shea wanda masu gabatar da kara suka bayyana a matsayin jagorori na zamu gina katanga wato rebuild the wall wani yunkuri da yasa aka tara sama da dala miliyan 25 na gudunmuwa da mutane suka bayar dan taimakawa gwamnatin Trump ta gina katanga akan iyaka Biden ya ki amincewa da laifin a kotun tarayya da ke New York an bada bailin sa akan kuɗi dala miliyan 5
to kafin Hafizu sake dawowa da wasu ƙarin labaran zamu duba batun siyasar Amurka inda a daren jiya Alhamis ne jam'iyyar adawa ta Democrat a hukumance ta tabbatar da Joe Biden a matsayin dan takarar da zai kara da shugaban ƙasa Donald Trump a babban zaben da za a yi a watan Nuwamba mai zuwa game da jawabin da Joe Biden yayi ga Amurkawa a daren jiya ne na tattauna da Malam Hassan Sallauji bin fashin baki kan harkokin yau da kullum da siyasa a nan Amurka inda na fara tambayar sa yadda ya kalli wannan jawabi
to an ce shi ne wato wannan jawabi da shi dan takarar shugabancin kasar Democratic wato Joe Biden wani jawabi ne yayi so sare wanda yake kira da Amurkawa da zo a haɗa kai jama'a a cikin wannan yanayi da ake ciki wato yanayi wanda ya jawabin shi wanda ya ce Amurka ta jima ba ta cikin ta ba cikin wannan yanayi yake a zo a haɗa kai cikin a yaƙi wannan wato cuta ta coronavirus da ta zama ma abin da Amurka matsala wanda ba ta gani irin ta ba
to Malam Hassan kamar yanda kace wannan wato da alamu jawabin nasa ya karkata ne akan wannan annoba da take damun duniya ba ma Amurka duniya gaba daya to shi akwai wata maslaha da yake nuna cewa a jawabin nasa ya nuna cewa zai kawo idan an zabe shi ya zama shugaban kasa Amurka domin kawo ƙarshen wannan annoba
kore ya ce da zaran an rantsar da shi idan ya ci zabe take zai kaddamar da kamar wani committee ko kujer wanda shi ba wani aiki da wannan sai sai ya fitar da hanyoyi da manufofi yanda za a yi wannan da coronavirus yace kuma zai kaddamar da wani kujeri shi ma da zai sa wato kasa Amurka gaba daya a tilasta ko kuma a ba ko wani biladama da ke kasar nan shawara cewa ya saka takunkumi wato national mandate ga kowa ya saka takunkumi saboda ya ce bincike ya nuna cewa saka takunkumin nan zai kare mutane da yawa ko kuma yaduwar wannan cuta ya nuna cewa wato me yasa aka ga cewa Amurka ta fi kowace ƙasa fama da raɗaɗin wannan cuta to yake cewa zai yi duk abin da zai iya yi zai saurari ainihin masana kiwon lafiya su ba shi shawarwarin a yi abin da ya kamata domin a magance wannan coronavirus.
To Malam Hassan ya kalli tasirin wannan jawabi nasa da yi a lokacin da aka miƙa masa tikitin wannan jam'iyya domin ya tsaya takara na shugabancin Amurka.
Wato ba karamin tasiri wannan jawabi da Joe Biden ya yi ba. Na farko dai ka ga wato su ita kungiyar jam'iyyar hamayya wato ta Republicans ana ma iya cewa wato suna zargin cewa ba shi ma da ainihin nasuwar da zai iya tsayawa ya yi wani jawabi mai tsawo saboda ya tsufa kamar tunaninsa ya fara gushewa to sai gashi ya ba mutane mamaki ya tsaya kusan minti 30 ya yi jawabi kuma ba tare da wani kuskure ba ko kauce ma abin da ya kamata ya faɗa ba saboda haka kuma akwai kira da ya yi na cewa a zo a haɗa kai wannan kiran da ya na zo a haɗa kai na ya ce shi idan aka zaɓe shi ba wai shugaban ƙasar 'yan Democrat.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da sauran labaran duniya.
Shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny yana cikin mawuyacin hali a asibitin Siberia bayan ya kamu da rashin lafiya a cikin jirgi daga abin da mai magana da yawunsa ta ce ya yi kama da an sanya masa guba ne da gangan. Navalny dan shekaru 44 A halin yanzu yana wani asibiti a garin Omsak, inda likitoci suka saka shi barcin dole suka kuma sanya masa abin taimakawa numfashi. Yana cikin jirgin inda yake kan hanyar zuwa gida Moscow a lokacin da ya kamu da rashin lafiya da ya tilasta wa jirgin saukar gaggawa. Wani fasinja ya sanya hoton bidiyo a kafar Telegram, inda ake jin kuka daga ɗakin bahayar cikin jirgin saman. Ya kamu da rashin lafiya a lokacin da yake zaman gidan yari na wata ɗaya a cikin watan Yunin 2019. Likitoci sun yi zargin ta yiwu ya taɓa wasu abubuwa masu guba waɗanda suka haifar da cutar fata. A jiya Alhamis, shugaban Bankin Duniya David Malpass ya yi gargaɗin cewa watakila annobar cutar coronavirus ta cusa mutane kusan miliyan 100 cikin matsanancin talauci. Bankin da ke a Washington da ke ba da bashi a baya ya yi kiyasin cewa mutum miliyan 60 za su fada cikin matsanancin talauci saboda COVID-19, amma saboda kiyasin ya saka waɗanda abu da zai shafa zuwa miliyan 70 zuwa 100, kuma ya ce wannan adadi zai iya karuwa idan annobar ta yi kamari sosai ko ta ci gaba. Bankin Duniyar ya yi alkawarin zai sanya dala biliyan 160 na kuɗaɗe a ƙasashe 100 zuwa watan Yulin 2021 a ƙoƙarin magance abin da zai taso na gaggawa. Amma duk da haka matsanancin talaucin da aka fassara shi da samun ƙasa da dala 1.90 a rana zai ci gaba da ƙaruwa. Ƙungiyar 'yan tawayen National Salvation Front, wato NAS, ta yi ikirarin dakarunta. Sun kashe masu tsaron lafiyar mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta Kudu James Wani Igga a lokacin wani hari a ƙauyen Lobnoko, kusan kilomita 90 daga babban birnin ƙasar Juba. Sai dai Igga baya tare da masu tsaron lafiyar tasa a lokacin. A jiya Alhamis, General Thomas Cirilo Suwaka na ƙungiyar NAS ya faɗa wa shirin Southern Sudan in Focus cewa dakarunsa sun yi faɗa ne a ƙoƙarin kare kansu a lokacin da suka fafata a ranar Laraba. Ya ce masu tsaron fadar shugaban ƙasar suna leƙen asiri ne kan dakarun NAS. Ƙungiyar 'yan tawaye ta SSOMA da gwamnatin Sudan ta Kudu sun saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya a Rum da aka ayyana a ranar 14 ga watan Janairun 2020 don sake amincewa da yarjejeniyar 2017 ta daina kai ruwa rana. Domin kaucewa fito na fito tsakanin waɗanda suka saka hannu da waɗanda ba su saka ba a yarjejeniyar zaman lafiyar Sudan ta Kudu ta 2018.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, dana haɗin gwiwa da ke yaƙi da 'yan ta'adda a yankin tafkin Chadi ta kai wa mayakan ƙungiyar ISWAP wani mummunan hari, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Hassan Mai na kaina ya haɗo mana.
Sector 3 of the multinational joint task force has inflicted heavy casualty on Islamic State West African terrorists.
Kakakin dakarun kawancen kasashen tafkin Chadi kenan, Kanar Timothy Antiga ke min karin bayani, inda ke cewar dakarun nasu sun yi wa wani sansanin mayakan ISWAP rubdugu a ƙauyen Fedondiya da ke yankin Tumbun Fulani a zirin tafkin Chadin. Sojojin rundunar na MNJTF na runduna ta uku daga ɓangaren Najeriya sun farma waɗannan gungun mayaka na ISWAP ne, yayin da mayakan na ISWAP suka antiya zuwa sashen Kamaru. Dakarun rundunar ƙawancen a runduna ta ɗaya suka far masu da jiragen yaƙi, yayin dai da jiragen sojojin saman Kamaru suke samar da bayanan sirri tare da sa ido, yayin da ake farma 'yan ta'addan da manyan bindigogin artillery da kuma jiragen yaƙi. Bayanai sun nuna cewa an yi wa 'yan ta'addan barna nesa ba kusa ba.
Bombarded the terrorists.
To na tambayi Kanar Timothy Antiga ko yaya girman wannan barna take.
Battle damage assessment is ongoing.
Yace ko da yake har yanzu ana kan tantance irin hasarar da aka tafka musu, kasan jeje ne aka kai wannan farmaki, amma kawai yanzu bayanan sirri da aka tattaro da na'urori na nuna cewa an kasara sansanin na ISWAP nesa ba kusa ba.
ISWAP has sustained substantial casualties and destruction of their infrastructure.
Dunar dakarun tafkin Chadin ta ce za ta ci gaba da bude wuta akan 'yan ta'addan baji ba gani, amma kuma duk wanda ya ajiye makami ya miƙa wuya tare da yin saranda to za a karɓi tubansa. A cewar wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a yankin tafkin Chadin, Dr. Abubakar Muhammad Sani.
Wato wannan nasara da multinational joint task force suka samu akan kan Boko Haram da ISWAP a wannan tsibiri na Lake Chad zai tarwatsa duk wani shirye-shirye na 'yan Boko Haram, musamman don a wannan guri ne, a wannan sansani suke haduwa, suke kullace-kullace. An samu wato tsari mai kyau, wato daga 'yan artillery na Najeriya kuma da 'yan jirgin sama daga Cameroon.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Mayo Sava a jamhuriyar Cameroon.
A gaishe da Hassan Maina Kaina. Bisa ga sojan gona da Muhammad Tukur Usman Yawuri, wanda ake kira da Malam Angwa yayi, na zama wakilin muryar Amurka, an samu kungiyoyin da suke Allah wadai da wannan aika-aikar tare da daukar wasu matakai a kansa. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Kungiyar 'yan jarida ta Najeriya kungiya ce wadda daga cikin ayyukanta tana tabbatar da aikin jaridanci yana tafiya bisa ka'ida kuma bisa doka. Kungiyar Rashin Jihar Kebbi ta ce tana yaki da masu aikata sojan gona domin zubar da kimar kungiyar, sannan kuma ta ce ta karbi rahoton Malam Ango wanda ya sojan gona na wakilin muryar Amurka. Aliyu Jajirma shine shugaban kungiyar a jihar Kebbi.
So da yawa irin masu shiga burtun nan ko kuma ce sojan haya ko kuma shiga burtun ta cewa to mu muna tabbatar muku da cewa mun ki irin wayannan mutanen da ke shiga burtun su ce su yi aiki. Saka wannan dai wanda abin ke sun da yawa a wuri, to insha Allah za mu special zama mu hito da matsayar da za mu dauka duk kuma za mu muku bayani a kan shi.
Ita ma kungiyar muryar talaka ta kasa wanda wasu lokuta Malam Ango yana kirarin zama wakilin kungiyar, ta ce ta fitar da hannun Malam Ango daga zama wakilin kungiyar bisa ga wannan aika-aikar da kuma wasu dalilai da sakataren kungiyar na kasa ya bayyana.
Sunana Kwamarar Bishi Dauda Sabo Unguwa Katsina, sakatare janar na kungiyar muryar talaka ta kasa. Shi wannan bawan Allah wanda ake yake kirari cewa shi ma'aikaci ne amma na jabu na sashen Hausa na Amurka, magana gaskiya mun bincika baki ɗaya, amma jihar Kebbi shi ba ɗan kungiyar muryar talaka ba ne ba, saboda na ɗaya da form ɗin da ya kamata ce yana da shi a matsayin shi na ɗan kungiya, na biyu kuma bai da shaida kati ta zama ɗan kungiya, na uku kuma bai ma halarta kwata-kwata tarukan kungiya. Saboda haka nan take muka fitar da sanarwa inda muka nesanta kungiyar muryar talaka daga shi wannan bawan Allah, domin al'umma su sani cewa kungiyar muryar talaka ba ta da wani alaka da shi wannan mutum wanda wannan ainihin aiki jabu ko kuma a ce sojan gona na wakilcin sashen Hausa na muryar Amurka.
To ko mai rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi za ta ce akan wannan batun? DSP Nafi'u Abubakar shi ne kakakin rundunar.
To so far gaskiya ban da labari, sai dai mu zan tantance DPO dai in ji ko akwai wani abu ya wuce da insha Allah.
Idan dai ba manta ba, Malam Ango ya yi kirarin cewa yana aikiwa sashen Hausa na muryar Amurka rahotanni, inda yake neman jama'a su bashi kuɗi domin ya aika rahoton su, wanda kuma yaudara ce yake yi wa jama'a. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida da Muhammad Nasir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin nan mai farin jini wadda aka yi wa suna da dangari. Shirin haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka tare da tashan Alpha Radio 104.9 da ke garin Kumashi. Sunana Abdulmugis Idi Kotoko. A cikin shirinmu na yau na samu damar tattaunawa tare da mai martaba Alhaji Ahmed Tijani, sarkin zangon garin Ejisu, inda ya koro mana don takaitaccen tarihi yadda aka samar da zangon garin Ejisu.
Sunana Alhaji Ahmed Tijani, sarkin zangon Ejisu kuma sakatare na sarakunan zango na Ashanti region, kama da Konongo, Dumasi, Ejura. Ashanti region dai baki daya, tattaran sarakan zangonai ni ne sakatare. Zangon Ejisu na da dogon tarihi. Zangon Ejisu na ɗaya daga cikin zangonai na ƙasar Ghana da Yajima, don kakannina sun zo garin nan sun ise na Naya Santuwa. akalla mutuwan nana ya santuwa yau muna da shekara 102 da tabar duniya kenan zangon gesu ya samu usuli sama da kusan shekara 140 zuwa 150 kakanninmu Hausawa su ne waɗanda suka zo suka kafa zangon Ejusu sun shigo nan ba kowa daga kasantin jisu kakanninmu suka zo suka iske a bisa al'ada an ka shiga gari sai ka kai kanka ka nuna mu mai gari ka ce ina sha'awan zama garinka kaza in ya amince ma sai aka amince da su aka zo aka nuna musu wuri suka yi kaka gida suka yada zango shi sa kakanninmu sun san gobe jibi za a tafi kenan dalilin gine-ginen dakunan laka da sauran shi sa ba wani kabila ba wani yare da kakanninmu suka iske a shedai a zuwa iske su baya ga asanti da kakanninmu suka iske
a wancan lokacin nan wani sana'o'i kakanninmu aka san su da shi
nan garin sana'a tutur da aka sani da kakanni na suka zo da shi shine sana'ar fawa sai sa karkaran kauyukan gesun ga duka ba inda ubanninmu ba su sani ba don an yi yanka nan lokacin ma mu muna yara mun tashi mun gani akwai tasha nan fulanawa na koro shanu sama da 100 akwai kuma shanun jirgi dana nan masu manya-manyan kafu cikin jirgi ake sawa sai sa nan ake yanka akwai masu daukan nama su je wani su je kwasu a siyanin funga shi kauye-kauyen nan duka ba inda iyayen ba sani
ba tun ba ta ba ko akwai wani take da aka yi mazangon nan
a gashin gaskiya ban ya ce maka ga taken da aka yi mazango shi dai kirarin da ake mazango ne garin ya santuwa shi sa in ka fita kuma shi inda ka je duka in ka ce gesu shi a ce ah garin ya santuwa take da ni na sani kenan
sai dai mai mutaba Alhaji Ahmed Tijani sarkin zangon Jesu ya ce shi da fadawansa na alfahari ne da nana ya santuwa ya santuwa dai tarihi ya nuna cewa mace ce mai kamar maza wadda ta shugabanci maza yayin da asanti suka je yaki tare da turawa a lokacin da turawa suka shigo Gold Coast sayan bayi
na iya buga kirji ma ce kuma shi na karkashin gesu tunda nana ya santuwa ta taka rawan gani cikin neman daula na Ashanti to mu ma muna da wasu ɗan gesu da suka taka rawan gani cikin daula na mulki na zangon Ashanti ciki akwai marigayi babana Amadu Baba Allah ya ji gansa da rahama akwai kuma babana Garba to shi ana ce mai Garba Hausa yana ɗaya daga cikin waɗanda kwamin kurma ya kura da su Amadu Baba da su Alfala dan da dai ire-irensu wannan lokaci guda-guda to lokacin shi Garba Hausa shine sarkin fawa shi baban shi na sarkin zango shine baban shi shine kakana
to sai dai na nemi sani gun basarakin kuma sohun dan jarida ko zai iya gaya mana abinda yasa aka kori wasu Hausawa suka koma kasar Najeriya ga dai abinda yake cewa game da wannan tambaya da nayi masa
tarihin da muka ji shine da Nkuruma ya hau mulki kafin ya hau mulki lokacin shi wanga party na MPP na Northern Congress Party karfin shi Hausawa ne da mutan tudu sai sa shi Kwame Nkrumah kuma na ganin ainihin Hausawa dake nan Ashanti da kewayensa ba lalle Hausawa ba don ciki akwai marigayi baban sarkin Musa mai rasuwa sarki Abdulrahman Kwame Nkrumah ke ganin in ba da su ba da UP ba su samu gindi ba don su ne ɗan tsagera shi yasa da yake neman yayi mulki bayan ya samu kujera sai yana ganin mulkin shi bai yi shi ya kauda wayanga mutane kauda su ne kuma a to ku ba yan gana bane shi yasa kowa ya san inda dare ya mai lokacin ma da ya kura shi babana Allah ya jikara Ahmadu Baba yana kan sarautan zangon kuma shi ya kwace da karfi bayan sun je Ezra sun ana nan ayyama da yake na da sauran hayi karagar mulki shi dawo shi Ahmadu Baba ya kuma zo ya hau sarautan kuma shi ya yi shekara 2 Allah ya karbi ran shi
bari mu saki dawowa fannin masaloli ko kalubale da kuke fuskanta a wannan zango
zangon mu kusan kaman kowane zango muna da abu daya biyu uku da ya zama kalubale da yake mu kan ba mu hango wannan ba. Daya, jahilci ko rashin ilimi. Na biyu, lamari na kiwon lafiya. Na uku, ban faɗi suna ba talauci. Kowane zango nake nufi, ba lalle zango in ji su kawai ba, maimakon a haɗa kai a yaƙi wa'anga annoba, ai annoba ne, sai mu zo muna gutsuru tsoma. Kuma wannan kalubalen yana gidan kowa, yana ɗakin kowa, don koya ka kai da ilimi cikin gidanka akwai jahili, koya ka kai da arziki cikin gidanka akwai talaka, koya ka kai da ƙoshin lafiya cikin gidanka akwai marasa lafiya. Misali, yau zangon Gesu ba mu da clinic, babu taƙiƙan makaranta ma mai kyau.
Kai ana ka fannin wani yunkuri kai na ganin cewa ka ilmantar da na kasa da kai.
Yanzu haka akwai ni makaranta da muke ginawa cikin harabin masallaci Juma'a, mu muke dan fama shi kuma MP, amma a hukumance muna da wani Ajisu Islamic School Zongo Development Fund, sun zo sun agaza ma wannan makaranta so far da hukuma ta shigo kenan. Muna da mutum kamar Dr. Mustafa Ahmed, tsohon minista lokacin gwamnatin Professor Evans Atamas, kuma akwai ganin shi Lawyer Musa Ahmed, suna taimakawa gwargwado.
Na tambayi Alhaji Ahmed Tijani, sarkin zangon Ajisu, ko yana samun wasu korafe-korafen da wasu Hausawa ke yi na cewa ana ce musu su ba yan kasar Ghana bane ga abinda yake cewa.
Na tuna lokacin da nake broadcasting, na zo zan shiga outer reception, she security sojan da ke nan, muka yi tri, sai oh tri na na da karfi, na ce ina kafe, na ce ni jika ne na ya santuwa daga Jisu, sai ce ni wani iri ne, ni santu ne, sai ce ni ba Hausa ne, sai ce da ni ai ba Hausa Ghana, sai na ce a bai san tarihi bane, don Hausa ya zo Ghana sama da shekara 500, kuma Hausa suka zo suka yi yaƙi Ghana ya zama Ghana. In ka zo daular Ashanti, farkon secretary ko magatakardan ayin fiye ba Hausa ne, to ya wani zai zo ya zauna bayan shi ma aka fi kakan shi, ya zo ya ce maka wai kai ba dan Ghana bane, to shikenan su gwada inda ka fito.
To da mama sauraro, duka-duka anan na kawo ƙarshen hirana tare da Alhaji Ahmed Tijani, sarkin zangon Ajisu, a madadin sashen Hausa na muryan Amurka tare da Alfa Radio 104.9 da ke garin Kumashi. Ni ne naku Abdul Mugis AD Kwatoko nake cewa sai kuma wani sabon jikon idan Allah ya kai mu.
Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Bayan shafa kusan rabin ƙarni a fagen siyasa Amurka a jihar Hamis da daddare, Joe Biden ya amince da ya zama ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka a zaben 3 ga watan Nuwamba. Ya gaya Amurka lokaci yayi da za a kawar da shugaban ƙasa Donald Trump bayan ya yi wa'adi ɗaya a fadar White House. Ina alfahari da zama ɗan jam'iyyar Democrat, kuma ina alfahari in jagoranci jam'iyyar zuwa babban zaben ƙasa. Kana wannan wata babbar girmamawa ce. Na amince da na yi wannan takara ta shugaban ƙasar Amurka. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci tawagar sake neman zabansa zuwa garin Old Forge na jihar Pennsylvania, garin da nisan shi bai kai kilomita 9 zuwa mahaifar Joe Biden ba. Sa'o'i kafin Biden a hukumance ya amince ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat. Ziyarar ta Trump zuwa jihar da ake fafatawa ta zo ne a daidai lokacin da ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a ya nuna a baya-bayan nan yana bayan Biden. Trump yana ta gudanar da yakin neman zaɓe a jihohi da dama da za a fafata sosai, a kuma gudanar da tarukan manema labarai a cikin makon da ake ta maganar Biden a fagen siyasa. A jiya Alhamis aka kama tsohon mai ba shugaba Donald Trump shawara Stephen Bannon da wasu makusantansa uku akan tuhume-tuhumen damfarar mutane dubban daloli da waɗansu suka ba da gudunmuwa don gina wani ɓangaren katanga a kan iyakar Mexico da Amurka.
Masu yanzu a nan mijiya ƙarshen shirin namu ne yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku je su abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na Abuja, Najeriya. Za kuma yi zarce baka mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. da cikin dama shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hatta Zaballe da ta gabatar da shirin da kuma Cibahi Radio ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sirfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa sai wani jiƙwa. Assalamu alaikum.